Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. 25 ga watan Afrilu ta kowace shekara rana ce da aka keɓe domin jawo hankalin duniya ga jaibar zazzaɓin cizon sauro. Haka kuma dama ce ta nazarin yadda ake yaƙi da wannan cuta da kuma gabatar da sabbin dabarun yaƙi da ita. Takin yaƙi da zazzaɓin a bana shine kawo ƙarshen zazzaɓin cizon sauro kwata-kwata. Ƙungiyar lafiya ta duniya tana son a maida hankali akan rigakafi da aka ce ya fi magani. Wannan dabara tana da muhimmanci wajen rage irin ɓannar da zazzaɓin cizon sauro take yi, cutar da ke kashe fiye da mutane 400,000 a kowace shekara. Ƙungiyar lafiya ta duniya tana son ƙasashe su ƙara ƙaimin yaƙi da wannan cuta. Ƙungiyar ta buƙaci a rage yawan kashe mutane da zazzaɓin ke yi da wajen kashe 40 daga cikin 100 kan shekara ta 2020. Domin ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu, ƙungiyar lafiya ta duniya tana son ƙasashen da suka fi fama da wannan matsalar ta zazzaɓin cizon sauro, musamman ƙasashen Afirka, su ƙara mai da hankali wajen yin rigakafi. Yanzu kuma ga likitan ku nan Dr. Muhammad Lada zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na ciwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya hajiya.
To, za mu fara da wasiƙar da muka samu daga wajen Rilwanu Ibrahim da ke garin Wabane, ina fatan na faɗi garin nan daidai.
To,
a can jihar Adamawa.
To.
Yace wai wanda ya kamu da cutar daji ba a yi masa allura?
Ai ba, inda mutum na cutar daji ana iya masa allura kuma akwai magunguna kala-kala da ake ba mai ciwon daji hajiya. Akwai wasu ana masa allura amma duk ciwon daji bai hana ya mutu allura ba.
To ni ina ganin kamar yanda na fahimci tambayar tana yiwuwa kila an gaya masa akan cewa duk wanda yake fama da cutar daji ba za a masa allura ba, kila an masa allura wani abin zai same shi.
Ba gaskiya ba ne, ai wannan kamar tsanfi ne hajiya.
To, wannan fatan Malam Rilwan Ibrahim yana kusa. Shi kuma Attahiru Hashimu a garin Yarima, ƙaramin hukumar Gaso a can jihar Taraba, Najeriya.
To.
Ya ce wai shin akwai alaƙa ne tsakanin cuta ciwon haƙori da rashin ƙarfin gaban namiji?
A to wannan ba wani alaƙa hajiya.
Da
su duk lokacin da mutum yake ciwon haƙori, ai wani lokaci ai ciwon haƙori ya tsanani ma yakan sa mutum bai iya komai, amma ciwon haƙori bai rage ƙarfin komai hajiya.
Eh to, kamar yanda na fahimta ba ina ganin kamar yana ganin cewa ko idan mutum yana ciwon haƙori din haka zai shafi ƙarfinsa.
Ah, ba zai shafi ƙarfinsa ba hajiya.
To. So shi ma dai champion ne ko?
Eh, champion ne hajiya.
To, wannan fatan yana kusa kuma ya ji wannan bayanin da kai mana. To, sai kuma tambayar da muka samu daga wajen Sani Umar na Liliya Makuku yake me yasa ne idan ya ci nama sai haƙoransa su yi ta ciwo, ko dai rashin samun wadataccen nama a kodayaushe ne yake sa hakan, ko kuma haƙoran nashi ne suke da matsala? To, bisika.
To, hajiya, haƙorin nashi ne suke da matsala ba rashin cin namu kowane lokaci ba ne.
To.
Eh, domin haƙorin ne ba wakon matsala a cikin haƙori, ya kamata ji wani likitan haƙori a duba.
Yawa, in ya je kamar yadda ya rubuto wasiƙar nan, sai ya ma likita bayani ko
in ya bayyana mishi za a bincika a tabbatar da abin da ke faruwa a hakorin nasa
to shi kuma comrade Babangida Yusuf na fada daga can jihar Gombe yana son ya san wa menene ulcer
to ai ulcer abin da ulcer yake jamban ciki ne abin da ke faruwa ya san cikin mutum yana akwai abubuwa da ke kare cikin dan adam akwai wani abu kaman majina da wasu abubuwa da suke kare cikin dan adam to wannan akwai kuma ruwa da ke cikin dan adam ana kiran shi acid to wani lokaci domin wadansu abubuwa to wannan garkuwan shi wannan mai kama da shi ke kare cikin to wani lokaci domin wani dalili wani garkuwan nan yake takan bata da karfi to sai ya sa wannan ruwa din wanda ke taimaka ya manarka da abinci a cikin dan adam sai ya cinye fatar sai ya sa jamban ciki
to yace idan mutum ya kamu da cutar ana ma mutum aikin tiyata ne dan yace ana hidarta ne
to yawanci amma inda mutum kawai ya same shi haka ada akwai magunguna yanzu da ake bayarwa kaman kala uku dole a baka su gaba ki daya na farko akwai irin kwayan cuta da yanzu an gane yana cikin cike sa jamban cikin wani helicobacter to wannan dole a baka wannan maganin kwayan da zai kashe kwayan cutar akwai wanda zai rage karfin shi acid din nan da kuma ana baka magunguna iri uku ake bayarwa to kuma dole ka sha magungunan nan guda uku na wurin mako biyu zuwa wata daya ko da ka ji sauki dole ka ci gaba da shaharjiya
to amma ba ta tsananin da za a mutum aikin tiyata
to akwai wani lokaci da in yi tsanani in dai mutum na da shi bai san yana da shi ba to jamban zai tsanani sai cikin mutum ma sai ga kaman jini ya taru a cikin cikinsa to wani lokaci yakan iya halaka mutum amma wannan in yi tsanani ana iya abinda ake yanzu akan sa irin bututu ne ta bakin mutum a cire jinin sannan a gyara dukkan da jinin ke fitowa
to
yanzu ba a bude cikin mutum yanzu ta akwai wannan na'ura da ake sa ta baki za a iya ganin komai da ke cikin cikin inda jini yake akwai wani abu mai kaman zafi kaman haske yana iya toshe duk inda jinin ke fitowa
to so an akai wannan din za a warkar kenan
eh akai wannan jinin ya tsaya za a ɗebe duk jinin da ke ciki din sannan a ba mutum magani akai wannan yana warkar da mutum
to ana warkarwa kwata-kwata
eh ana warkarwa kwata-kwata amma dai dole mutum ya bi abubuwan da likitoci suka ce yi
to Allah ya sa a dace
amin amin
to likita malam comrade Babangida ya sake wata tambaya
to
yace me yasa ne a lokacin sanyi wasu ya rika baya jin dadin irin iskar da yake shaka sai ya rika jin cikin hancinsa yana masa ciwo ko akwai wata shawara da zaka ba shi
to lokacin sanyi kin san iskar da ke shigowa iskar ma ta dan bushe to in ta shiga hancin mutum takan busar da hancin mutum
to
rashin damshin cikin hanci din shi ke kawo wannan to ya kamata kowane lokaci hancin mutum yana damshi to in yana wannan yana samun wahala domin lokacin sanyi akwai abu da ake sa bayarwa likita ke bayarwa da ka matsa ka sa a hancinka to sai ƙara damshin kuma ya rage tsananin wannan abin da kake ji amma in je wani likita akwai magunguna yanzu da ake bayarwa ya taimaka kwarai da gaske
wato a lokacin sanyi kenan
eh a lokacin sanyi akwai wasu kuma lokacin sanyi za ka hancin yana kaikai ya bushe wani lokacin kuma an ka so ka fitar da majina sai ga majini jini na fita domin bushewar cikin hancin ke kawo wannan
amma idan mutum ya je gun likita dai za a ba shi magani
eh akwai magani da ake kuma akwai wani abu da ake ba mutane lokacin sai zaka iya fatsa shi a cikin hancin ko lokacin sai ƙara damshin hancin to ne kan rage wannan tsananin wannan
likita na yi kuskure wanda yayi wannan tambayar da ka bada amsa yanzu Sa'idu ne mai danyen kifi a cikin tashar mota da maturo
to hajiya
shi ga comrade Babangida Yusuf na fada tambayar da yayi ne yace wai me yasa ne idan yi bacci a waje in akwai farin wata wai sai mura ta kama shi wani lokaci ma har kan shi yake ji yana masa ciwo to likita da farko dan mutum ya kwanta karkashin wata shikenan sai ya ciwo ko kuma dai tamfi ne
kwanciya karkashin wata bai kawo ciwo abin da ke kawo ciwo din nan daddar din nan domin danshi kuma da irin abubuwa da cikin iska din
to
wani lokaci yake kawo wannan hajiya
shine har sai ya ji har kanshi na mai ciwo
sai kanshi amma ba wai dun kwanciya karkashin wata bane akwai abubuwan da ke cikin iska a wurin da yake wani lokaci yake kawo wannan hajiya
to me ya kamata yi
to haji abin daidai malami ya daina kwanciya a waje tunda abin bai
dace ne ba iya uwa
to daina kwanciya a waje kawai
to
zai warkar da shi
to ina fatan comrade Babangida Yusuf yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kamishi to shi kuma ashirin zawan na goma ruwan baure yana da tambayoyi ne kaman guda biyu ko uku.
To Hajiya.
Da farko yace me ke haifar da borin jini ne ga jikin mutum? Wato wai ciwo ne musamman yakan faru da daddare, kaikayi ne kuma da kaso safe fatar jikinka ta tashi. To yace me ke kawo irin wannan?
To wannan abin da ke kawo shi Hajiya shine wannan lokaci kamar mutum ya kwanta da dare akwai wasu abubuwa da ke taban jikin mutum wani abubuwa da su dace da shi ko cikin iskan ko inda yake kwance to wannan lokaci in wani abu ya tafi sai ka je yana jin kaikayi ya tafi wurin sai ga wurin ya iya kaman an ya tashi ko an sa wani karfe ne aka zarce a jikin sa
to me abin ne
to wannan irin abin da ake akwai yawanci yanda ake maganin sa akwai dan irin abubuwa da ake ga wannan abin da kike tsammani akwai wani abu ne da ke faruwa da bai dace a jikinka ba gabaki daya
ko inda kake kwanciya
ko inda kake kwanciya ko kuma wani abu da ya shiga jikinka je ba a gane ba so amma akwai magunguna da ake bayarwa wanda zai rage tsananin su kuma rage wannan kaikayi duk wani lokaci zaka ji kaikayi kace jin masifan kaikayi
to likita suna yiwa kamar in inda mutum ya kwanta ne bai dace ba in ya canja zai samu sauki
eh wani lokaci mutum ya canza inda yake kwance yana iya samun sauki to sai mutum ya lura da abin da yake yi daban
yawa in ya
so in ya canza wasu abubuwa ko kuma inda yake zaune ko wani abu da ya ci ko ya sha ko kuma da abin da yake amfani da to mutum ya lura da abu da wani lokaci dan canji kadan yana kawo irin wannan lokaci
to idan dai ya lura kuma bai yiwu ba shine sai ya je ga likita
eh duk wannan bai lalle sai ya je ga likita za a yi wani lokaci ana iya ma daukan ko fatar jikin a duba
a duba a ga ko
ko jinin da fatar jikin akan duba a ga me ke sa wannan
to
eh in aka yawanci akan gane abin da ke sa sai a ba mutum magani
to Allah sa a dace
amin amin
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin
da Fulada
din mai alice daga nan birnin Washington DC nake fatan a huta lafiya
I'm not the one who's going to be 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 the one who